A ƙarshen zaman yarjejeniyar da suka saka wa hannu Prime Minister gwamnatin riƙon ƙwarya Ali Lamin Zen da shugaban CNPC China Zhu Zuokun suka sanar cewa kamfanin ya amince ya baiwa Niger bashin miliyan 400 na dalar Amurka waɗanda ƙasar za ta biya da ɗanyen man fetur a tsawon shekara guda.
Nous aurons à faire des acquisitions pour sécuriser notre territoire. Nous aurons à faire des acquisitions pour également garder nos frontières.
Prime Minister wanne ya yaba da yanayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan wannan haraka saboda yadda aka yi abin cikin tsari irin na ganawa ga naka, in ji shi, ya ƙara da cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗen bashi a fannin tsaron ƙasa, bunƙasa ayyukan noma da kiwon lafiya, sannan za su biya wasu daga cikin basussukan ciki da wajen ƙasa. To kome kungiyoyin fafutuka ke cewa Muhammadu Chiroma Isami mamba ne a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa.
Ba samun kuɗin ba ne ke aiki, mai aka yi da kuɗin, ina aka sa kuɗin. Amma dai almuhimmi dai abinda muke so a yi ayyuka na cigaban jama'a da wannan kuɗaɗe, musamman cikin fannin ilimi, ko ƙaramin ilimi ne, ko ilimi mazirhi, ko ilimi musamman na koyan aikin hannu. ‘Yan ƙasa wanda suke zaune a wuraren da ake wannan aiki na haƙo ma'adanan ƙasa na wannan man fetur, tunda fi sabilillahi wannan aiki na haƙo man fetur yana samar da illoli da yawa. Kenan muna fatan ganin cewa gwamnati ta ɗauki wani kaso a cikin wannan kuɗaɗe ta sa su game da magance wasu illoli wanda haƙo wannan arzikin na man fetur yake samarwa a muhalli, ko a lahiyar jama'a, ko a lahiyar dabbobi ma wanda suke zaune a wannan wurare.
Gwamnatin ta Niger wacce ta ciyo wannan bashi a wani lokacin da take matukar bukatar kuɗaɗe domin tafiyar da al'amuran mulki, ta ɗauki alƙawarin biyan kashi 7 daga cikin 100 na yawansu a matsayin kuɗin ruwa. Wani tsohon ɗan majalisa Honorable Abdulmumuni Gusman na gargaɗin mahukunta akan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe.
Dan saboda kuɗaɗe ne wanda an ka karbo bisa ga man fetur namu wanda za a haƙo a cikin shekara ɗaya. To abinda ke da ɗaurin kai a nan shi ne bashin kuɗin ruwa wanda za a biya suna da yawa, don saboda kashi 7 bisa ga 100 za a biya bisa ga wannan kuɗin. To wannan kuɗin da ruwa suna da nauyi sosai, don haka kuɗin nan a sa su bisa ga hanya mai kyau waɗanda za su yi amfani a ƙasa.
A watan Mayun da ke tafa ne Niger ke sa ran so sayar da ɗanyen manta a kasuwannin duniya ta hanyar bututun da aka gina tsakanin shekarar 2019 zuwa 2022, wanda yake ratsa ƙasar a tsawon kilomita kusan 2000 tun daga rijiyoyin Agadem da ke arewacin jihar Rifa, ratsawa ta jihohin Zandar, Maradi, Tawa da Dosso, kafin ya dangana da tashar jirgin ruwan Seme a jamhuriyar Benin. An dai bayyana cewa daga cikin ganguna 110,000 da aka fara haƙowa a kowace rana, ganguna 90,000 ne za su shiga kasuwannin duniya, inda CNPC China ke da kashi 76 daga cikin 100, yayin da Niger ke da kashi 24. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.